الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba bayan hutu wanda muka yi na watan Ramadan na shekara ta 1447. Yana yau insha Allah za mu ci gaba da wannan darasi da muke na mako-mako a cikin wannan littafi mai girma, hashiyatu kitabut tauhid. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karama mana gaba daya. Allah ya sa ya wannan karatuka da muke su zamanto su ne sababin shigan mu gidan aljanna Firdaus. Allah kuma ya mana gafara. Allah ya sa mu daga cikin bayan shi nagari. Yau muna 16 ne ko 17? Yau muna 17 ga watan Shawwal, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447, wanda daidai da 5 ga watan hudu 2026. Inda muka tsaya daidai gabar, daidai babe wanda malai ya kulla cewa babu qauluhu ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Wannan aya mai girma, sai malai ya kulla wani babe, sai kuma ya kawo ayar amana, ita ce baben da malam zai mana bayani, shine Allah subhanahu wataala ke cewa ayushrikuna. Wannan a istifamiya ta tambaya, shin yanzu suna ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka ko kuma suna hada Allah da wani? Ma la yakhluqu shay'an, kenan abinda bai halitta komi. Shi Allah shine mahalicci, shi Allah shine mai komi, amma sai aka zo aka gama shi da wani wanda shi kuma bai halicci komi ba, bari ma dai wa hum yukhlaqun, su halittarsu akai. Kaga wanda duk zai gama Allah da wani mutum, misali din nagartar shi, wannan mutumin halitta ne, wani icce ko wani dutse ko wani abin da ya kama da wannan. Wala yastati'una lahum nasara, kuma su waɗannan abubuwan da ake buɗa tama wanda ba Allah ba a matsayin shirka da Allah, ba sa iya taimakon wanda ya roƙe su, ka taimaka mini na shiga musiba, icce ko dutse ko mala'ika ko wani annabi wanda ya rasu, kaga yana da wahala, to ba sa iya yi. To shine sai malai ya ce nan lamba ɗaya a ƙasa, ya ce arada al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi hadhihi tarjuma arraddu ala kulli mushrikin ka'inan man kan. Wannan malam da ya bude wannan babe da cewa ay shurukuna ma la yakhluqu shay'an, yana nihi ne da shi, tarjuma kenan da ya kawo ayar, raddi ne za a yi kenan, za a mai da martani ga waɗanda suka riki wani wanda ba Allah ba. Ala kulli mushrikin, duk wani mushriki, ka'inan man kana, kowane ne shi. Wa bayanu halul mad'uwina min dunillahi, kuma Allah zai mana bayani a cikin wannan ayar, ko kuma malai ya kawo wannan ayar dan mai mana bayani abinda Allah subhanahu wataala zai nuna mana game da waɗanda ake kira, halin su wanda ake kira. Kai da ka kira wani aljani a matsayin abin bauta, ko wani shehi, ko wani waliyi, ko wani annabi, ko wani dutse, ko rana, ko wata, to shine sai Allah ya nuna mana su waɗannan da aka kiraya wai wa yaya mahalin su yake, ha ake kiransu. Annahum, cewa su la yanfa'una wa la yadurrun, ba sa amfanarwa ba sa cutarwa. Sawa'un fi zalika al-anbiya wa salihuna wa ghayru, malai ce wannan wanda aka ce bisa amfanarwa ba sa cutarwa hadda mala'iku a ciki hadda annabawa hadda mutane na gari kenan shine sawa'un daidai ne ganin kakkaraba ka ce wannan annabi ne zai yi amfanar da wani ko kuma a ce wannan shehi ne ko babban malami ne zai yi amfanarwa ko cutarwa shine malam sai yake sawa'un sai ya kawo masu daraja ta kololuwa sune annabawa yace fi zalika al-anbiya'u kenan al-anbiya su ma su kansu inda zaka wata musiba ta same ka ka kira wani annabi bai yi amfana ba komai shi ma ya rasu Allah kuma bai sa ba daga cikin aikin annabawa cutarwa ko kuma amfanarwa aikin su shine kira su nuna ma mutane hanyar gaskiya wasalihuna da mutanen nagari kina wannan mutane nagari shine zaka sa a irin wanda mutane suke kira na shehunai ko waliyai ko kuma wani bawan Allah in za ka cewa mutumin kirki ne kawai sai a riga kiran shi wajen musiba dan ya kare ta ko kuma musiba idan ta samu dan ya ture ta ko kuma mutum yake zan amfani ko ilimi ko dukiya ko yaya ko wani abu ko mulki sai riƙa roƙon wannan mutumin to shi ko bai da kuma ba zai iya badawa ba malai ce wa qawluhu ayushrakuna istifhamu inkari wa tawbikhun wa ta'nif lil mushrikina fi ibadatihim ma Allah man la yakhluqu shay'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayushrakuna kenan wannan ayakin kadara ya karanta ta haka istifhamu ce ma'ana kenan kamar alama tambaya ce kuma da aka kawo ta ba wai tambaya bace a matsayin a tambaye ka ba da amsa a kamar ana maka inkarin abin ne kenan istifhamu ne inkari wa tawbih in aka ce tawbih kuma kamar ana so a tsoratar da kai ko kuma ana so a ja kunnenka wa ta'nifun lil mushrikin kuma waɗanda suke mushrikai ne Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ja hankalinsu ko kuma ana so a nuna musu hatsarin abinda yake mutumin da zai gama Allah da wani musamman fi ibadatihim ma Allah man la yakhluqu shay'a suna bautata ma Allah sai aka gama Allah da wanda bai halicci komai ba babu ma kaman mutumin da zai riki wani gumki a ce yake bautata mushi kai ka sassaka shi kai icce ne ka sassako shi kai ka sara icce kai kaza kai kaza to kaga kenan wannan bai ma ko a hankalce ko kuma ma in duniya ta tashi shi dai ba za a ce ba yayi halitta tunda bari ma dai kai dan adam kai kai shi kai ka sassaka shi kai mushi hanci kai mushi kunne kai mushi huska yana dan adam kuma amma sai ka ce ya kare ka in musiba ta samu ko kuma ka ce ya baka wani abu ko kuma kana son wani amfani to kaga kenan anan akwai batun basira Allah ya shirar da mu Allah nuna mana hanyar gaskiya to shine Allah ya ce man la yakhluqu shay'a ba sa halittan komai wa laysa fihi ma yasahiqu bihi al-ibadu ibadatu kaga shi mutumin da ko kuma shi abinda bai halitta komai inda za maka tambaya ya cancanta mishi bauta amsa shine bai cancanta ba ya akai Allah ya cancanci bauta saboda shi ya halitta ya akai Allah ya cancanta bauta subhanahu wataala saboda duniyar tashi ce da ƙasa da sama da ruwan da ake sha da abincin da ake ci da iskar da ake shaka dukkan Allah ne kenan Allah ya cancanta bauta yayi kuma da kai dan adam shi ma yi ka kuma ya halitta maka duniya wanda zaka rayu a cikin ta dan ka samu abubuwa na more rayuwa to amma sai zamanto walaysa fihi ma yastahiqu bihi al-ibadatu shi wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba bai cancanta ba bashi da sama bai da ƙasa bai ba ruwa da ake sha bai ba abincin da ake ci to wani irin cancanta ne kawai shaitani ne yake sa mutane hanyar bata malaji fa innahu idza kana ma'budihim la yakhluqu shay'an su masu shirka da Allah in ya kasance abin da suke bauta sama bai halitta komai batalat ibadatuhum lahu to kenan bautar da suke mushi ya lalace in dai ka bautata ma wani shi ko bai halitta komai to wannan bautar da kake lalatacciyar bauta ce bai dace ba bai kamata ba yace wa tuqarriru anna al-khaliqa subhanahu huwa al-mustahiq lil-ibadati wahda kuma wannan zai tabbatar mana ya karrara mana cewa Allah subhanahu wataala shine mai halitta kuma shine wanda ya cancanci bauta wahdahu kuma shi kadai subhanahu wataala to kaga wannan shine mana ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun kuma yace wa hum yukhlaquna wa qawluhu wa hum yukhlaquna ayo wa man ashrakuhu ma allahi fi ibadatihi makhluqun duk mutumin da aka sanya ma Allah kishiya in ka diba ka tsaya sai kaga shi ma abun bota ne, don abun bota ne dan me za a gama shi kishiya ga Allah subhanahu wataala? Kaga nan akwai rashin adalci, baiwa ka gama mai shi da wanda bai da, baiwa ka gama mai halitta da wanda bai halitta, bari ma dai shi halitta shi akai. Kaga wannan akwai rashin adalci, shi yasa duk wanda ya shirka da Allah babu mara adalci kamar mutumin da yake shirka da Allah, bai maka komi ba wanda ka gama Allah da shi. Kuma Allah tsarkin mulkin shi ya wuce, shine al-ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad, sai ka kawo shi ko wani halitta ko wani wanda aka haife shi ya zamanto mutum ne. Kaga in dan Adam ne, ko wane ne shi in dai ba Adam bane ai ho shi akai da Hawwa? To kai mutumin wanda aka haifa kace Allah ne, ko kuma kace shi ma abun bota ne? Kaga akwai rashin adalci. Waye halicce shi, waye tsara har aka haife shi? Shi shine Allah subhanahu wataala. To kaga wannan sai nuna maka cewa lalle ne Allah subhanahu wataala shi ya cancanci bauta, cewa abu da ta mishi shi kadai kuma ka hada shi da wani. Wal makhluqu la yastahiqu an yakuna sharikan lil khaliq, wanda aka halitta yo ai bai cancanta ba ya zamanto abun tarayya ga mai halitta. Allah shi ya halitta, sai ka kawo abun halitta kuma sai ka ci a da shi ma ɗaya ne, yanda Allah zai amfanar da kai ko ya cutar da kai, ya sa maka lahiya ko kuma ya ɗauke maka rashin lahiya, sai ka ce ga wani abu shi ma yana yi kuma abun halitta ne. To kaga wannan shine tsantsan shirka, kuma abun da bai dace ba. Mala yace fil ibadati allati khalaqahum laha, bautar da Allah ya halicci bayu don ita. Shi bawan da kake bauta ta mishi, a'a, an halicce shi ne don bauta. Kaga yanzu kenan duk wanda zai riki wani waliyi ko wani shehi, babban mutum ne mai daraja ne a wajen Ubangiji subhanahu wataala, dan aljanna ne, Allah ya zabe shi, to ya aka yi Allah ya so shi, ya aka yi zamanto makusanci wajen Allah, bautar da ya ma Allah madaukakin sarki. To kai kuma kai ma da ake so ka bautata ma Allah dan ka samu daraja, dan ka samu matsayi, sai zamanto yanzu kuma kai shi kake bautata ma, shi ya riga ya samu matsayin, kaga kenan shi ya samu tsira, kai kuma kana nan cikin bata. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Malam sai yake cewa akhbara annahum ma'a zalika, sai ba da labari cewa su masu bautata ma wani wanda ba Allah ba, duk da haka la yastati'una lahum nasara, kuma ba sa iya taimakon su. Kenan banda cewa ba su halice su ba, taimako ma ba sa iya. Ai liman sa'alahum an-nusra, duk mutumin da ya tambaye su taimako ba sa iya taimakon su. Wala anfusahum yansurun, kuma kawukan su ma ba sa iya taimaka ma. Kenan cikin ayar ne. To mutumin da bai taimaka ma kanshi ba, karan kanshi, ina zai taimaka maka? Kai a matsayin ka na bawan Allah. Kenan kaga nan Allah subhanahu wataala yana so ya nuna mana cewa mu yi aiki da hankalan mu, mu yi aiki da kwakwalwan mu. Wanda bai da, malam Bahaushe da yake cewa mutumin da zai baka riga ka diba ta wuyan shi, faqidu shay la yuti inji larabawa, duk mutumin da bai da abu to bai bada shi. Mutum ne jika ta mishi wahala, ko jika biyu ko jika goma, yace wani zan baka miliyan 100, zan baka miliyan 200, zan baka miliyar, kaga kenan wannan magana ce ta fata baki. Shi wanda kake bota ta ma in dan adam ne, yana buƙatar lahiya, yana buƙatar abinci, yana buƙatar abin sha, yana buƙatar Allah ya agaza mishi, yana buƙatar in yi addu'a Allah ya karba. To kai kuma kai sai kake kiran shi, kuma ma sai yake nuna maka cewa ma shi yana yi, alhali kuma baya iya komi. Ba zai, abinda zai tabbatar maka cewa bai da komi sai lokacin da rayuwar shi ta ƙare, a ce yau wane lata, ko kuma shekarun da Allah ya riga ya bashi ya ƙare. Don kun san akwai musamman ɗariƙoƙi na sufiya, akwai wanda suke aiki da sihiri, suke ɗaukan hankalin ɗiyan adam, in wani abu ka nema a wajen shi sai aiki da aljannai sai ka ga biyan buƙata, in wani abu kake nema kariya sai aiki da aljannai da tsahe-tsahe sai ka ga ya baka kariya. To inda za ka san duk abin hayaniya ce kuma ba gaskiya ba ne, sai radda zai mutu, inda radda zai mutu, inda da gaske ne shi yana amfanarwa ko yana cutarwa, to ya kamata ya hana kanshi mutuwa. Ko kuma ga abokiyar mutuwa shine tsuha, yau da gobe za ka gana a shehu shehu malam malam kaza kaza, gobe da nisa shine mai rayawa, shine mai badawa, shine mai kaza, shine mai kaza. Yau da gobe in dai rana tana hutowa tana fadawa, to wata rana sai an daga shi, wata rana sai an aje shi, kaga wannan ai bukata shi. To ai bai kamata ba ce yana bukata wani abu, ya kamata ya zamanto kullun garas yake. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm, to kaga wannan siffar Allah ce. shi Allah barci ma bai bukatar gangadi kuma al-ahadu ne as-samad duk wata bukata sai dai a nemi a wajen shi subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad sai kaga wance shehu ne ko wance waliyi ne wajen shi ake neman agaji wajen shi ake neman komi rayuwa amma gashi a kwance da rayuwar shi da komi bai mutu ba amma tsuha ya lallasa shi sai an juya shi sai an daga shi magana bai iya yi ana tattahiya kunnen shi yana ragewa yanzu za mu shi magana sai an yi ihu ka hanyar shi bakin shi da can ya ji dadi ya ji sukari ya ji wannan abin daci gare shi wannan bauri gare shi wannan kaza tsami sai ta kai lokacin da bakin ya kasa aiki gaba daya duk abin da ya samu duk ɗaya ne da mai tsami da mai zaki hancin shi ma da zaki da kamshi da wari duka ɗaya ne ma'ana kenan abubuwa suna tattahiya har ya kai Allah ya maida shi arzalul umur likala ya alama min ba'di ilmin sha'a ilimin kama ka san kaza ka san kaza ka san kaza in ya shigo sai an ce wane ne ana tsuga mishi wane ne ya ce ban gane shi ba to haka dan adam to kaga kenan duk mutumin da zai riki dan adam hasara ce kuma yanzu misali a ce kai dogaronka abu dan adam ne to sai yau ya mutu kenan yanzu kai bakar abokin dogaro ko kuma wani zaka kama shi ma in ya mutu kuma ka kama wani to ka zo ka kama al-ahadus samad wanda shi Allah subhanahu wataala hayyun la yamut to shine abinda wannan aya take nuna mana la yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun ba sa taimakon su kai bari ma ba sa taimakon kawunan su malai cewa hata ne sifatani ablagu mimma qablahuma wannan sifofi guda biyu la yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun wannan sifofi ne biyu ba sa iya taimakon su ba sa taimakon kansu malai ce wannan biyun kadai inda Allah su ya bayyana to da sun isa su san su nuna mana cewa babu mai yi sai Allah babu mai taimakawa sai Allah babu mai kashewa mai rayawa sai Allah subhanahu wataala kenan wannan ya ma hika ce su suke halitta ko su suke kaza duk wanda zaka gani dai dan adam ne musamman in wani icce ne in wani waye wata rana za ka gani wata gobara ma wuta ta cinye shi kaga kenan yanzu a ce Allah ne abin bauta ne kuma wuta ta ci shi kaga dai akwai ci baya dan kuma ya zamanto mutum ne wata rana a ce baya da ko kuma yau a ce gashi an rike shi a likita nawa shehu nawa za a rike shi a likita wanda ake zo ana duka mishi wajen shi za a nemi mulki wajen shi za a nemi kudi wajen shi za a nemi kariya wani ganin ma in wani bala'i ta same shi dole sai an je wajen shi kawai sai ka ganshi a likita wani ma aka shi turai ana ta yawo da shi me yake neman lahiya kai kuma ka je wajen kabarin shi wai kake neman lahiya bayan ya mutu daga akwai batan batakalkar tunda ya je likita ya nuna ma kenan an rashin lahiya ga inda ake zuwa sai a roki Allah kenan shi ma da kamata ya zama a gida ya ce zan ma kaina lahiya amma bai raba da wani to da yawa suka ma mutane sawawa dawa shi malam ko kuma shi shehi ga abin da ya sani ga abin da zai aikata amma kuma sai bar mutane suna kiran shi wajen bala'i dan su nemi kariya wajen neman amfani dan su samu wani abu to shine sai malai yace kaga wannan sufofi guda biyu ablagu mimma qabluhuma sun hima wadancan da suka wuce cewa la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun yace ai fa kayfa yushrikuna ma la yastati'u nasru 'abidihi takaka za a hada Allah da mutumin da bai iya taimakon mai bautar shi bai ya agaza mishi da komi wala nasru nafsuhu kuma ko a ce ya amfani kanshi wazalika burhanun zahirun malai yace wannan wata hujja ce wadda take mai ƙarfi kuma zahira qati'un wadda take kamar yankan wuka bi butulani ma kanu ya'budunahu min dunillah lalata duk wani abin da ake bautawa ma wanda ba Allah kaga kenan inda za a ce yau ga wani abu ana bautawa mishi to tambayar da zamu yi shine sai mu ce shi halitta kanshi ko halitta shi akai wannan shine tambaya ta fari abin da yake cikin aya la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun in aka ce shi halitta kanshi to yanzu kuma akwai tambaya la yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun sai a ce to shi yake taimakon kanshi ko kuma taimaka mishi ake shi yake kanshi ko kuma gaga to wannan duka babu amsa to wannan zai nuna maka cewa duk wanda zai bautata ma wani wanda ba Allah ba to ba hanyar gaskiya bace kuma bai dace ba fa innahu malaci da haka izan ka idza kana al mad'u la yaqdiru an yansura nafsuhu in ya zama to wanda ake kira an shiga bala'i shi kanshi bai taimakon kanshi fa li Allah yansura ghayrahu to kenan ko ba zai taimaki ba kanshi ba zai taimaki ba wani wanda ba shi ba yace min babu aula fali'an la yansura ghayrahu min babi aula, kenan mutumin da bai iya ma kanshi to ba zai ma wani ba, ya ma yi hutawa zahiri. Ina san lahiya, sai na je wajen wani ya bani lahiya, sai ka iske shi ma bai da lahiya, to ashe abin da ya kamata a matsayinka na mai hankali ya kamata kai tunanin, tunda shi ma bai ba kanshi lahiya ba, gashi bai da lahiya, to kai kuma kai da kake nema kenan min babu aula, kenan kai ne nesa, saboda mutum yana son kanshi. Inda za ta ce kana da abu biyu, wa za ka ba, ko ka ba kanka ko ka ba wani, misali a ce yau ga wasu shekaru da za a ƙara ma mutum, yanda mutum bai san mutuwa, duk ɗan adam yana so ya samu madadi na ƙaruwa na shekaru, sai aka ce ga wasu shekaru nan ko ka ƙara ma kanka ko ƙara ma wani, ananiya ta ɗan adam kanshi zai ƙara ma duk wani alheri kanshi yake so, to sai ga shi yanzu bai iya taimaka ma kanshi, kenan min babu aula a ce kai ma bai iya taimaka maka. Bal man hazihi halihi, mala ce bari dai duk wanda ya zamanto wannan shine halin shi, kenan bai taimaka ma kowa, fa huwa fi ghayatil ajzi, to babu kashashe kamar shi, ya kai karshe fi gaya kenan wajen kasawa, musamman dan adam. Wa kaifa yakunu ilahan ma'budan, tautaka ka zai zamanto abun bauta kuma har ake bautata mishi. Fa batala ta'alluqil mushrikina bi hadhihi barahin, mala yace sai lalace hujjar mushrikai, irin abin da suke kawowa cewa suna bautata musu ne dan su musu kaza dan su musu kaza, to wannan hujja duka babu, ta lalace. Wa hiya kaunihim la yakhluquna bal yukhlaqun, cewa wannan abin ba ake bautata ma su dai ba su halicci kansu ba, bari ma da halitta saki, abidun bayu ne, liman khalaqahum li'ibadatihi, ga wanda ya halicce su dan su bautata mu shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdu la yakunu ma'budan, bai yuwa ne a ce bawa ya zamanto abin bauta, bawan Allah dai kowa ne shi, baiwa a ce yau gashi ya zamanto shi ake bautata mu, in dai ba a bautata mu annabawa ba, to kaga babu wanda za a bautata mu, inda za a ce za a bautata mu wani bawan Allah, to bai wuce a bautata mu annabawan Allah, tunda su ne zababbu, kuma a zababbu ma ka zo manzon tsira sallallahu alaihi wasallama, wanda shi zababben zababbu ne, a cikin annabawan ma Allah ya zabe shi, to shi kanshi ba abin bauta bane, kuma yana faɗa kowane lokaci, tsira Allah da mun shirya tabbata gare shi, in ya ga wata alama ta shirka za a bautata mishi, ko za a kiraye wani wanda ba Allah ba, ko za a kiraye shi, ko za a gama shi da Allah haka, to manzo Allah sai ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ina ga idan ba a bautata mu da Allah ba za a bautata ma wani, wa yace wala qudratu lahum ala naf'i abidihim, ba su da ikon amfanar da mai bautata musu, wala ala naf'i anfusihim, kuma ba su iya amfanin kansu, wa khaba sa'yuhum, kenan tahiyarsu ta ma'ana lalace, ko kuma abinda ake gani a gare su ya lalace. Wa zahara annahum akhsarun nasi safaqa, wannan kuma sai bayyana cewa sun yi kowa kasancewa hasara, wani kasuwanci na hasara. Safaqa shine ka zo ka hada hannu da hannu da kai da wani, ko na kasuwanci ko wani aiki ko noma ko kiwo wanda za a ci riba a samu amfani. To in aka ce ana son safaka wadda ta yi kowace hasara, to shine mutumin da ya bauta ma wanda ba Allah ba, Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. To kenan wannan malam da ya kafa wannan aya dalili da ita akan babin da ya kulla babu qauluhu ta'ala, yana so ya nuna mana cewa dunkulalliyar magana shine duk bawa bai zamanto abin bauta. Wannan shine abin da ya kamata a ce mu sani, duk wanda yake abin halitta ne to bai waye zamanto shi ake bautata mishi, kowane ne shi ayyan kana. Wa qawluhu, wa da Allah subhanahu wa ta'ala aya ta biyu sai Allah ya ce wallazina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir, wanda kuke bautata ma wanda ba Allah ba, kenan wanda ba shi ba subhanahu wa ta'ala, ba su mallaki qitmir ba. Qitmir shine idan mutum ya ci dabino, dan dabino dan yana da wata tana, wani dan abu hori wanda yake wata yana yana wanda take rihe dan dabino, to ita shi qitmir. To shi kanshi duk wani wanda ka sani wanda ake bautata mishi ba wai ya halarci icin dabino ba ya zo ya da, ko kuma ya halarci dan dabino, a'a, a ci dabino sharar da ake zubdawa a zo a sa shi cikin shara ya lalace, to wannan hatar bai iya, balle kuma a ce ya yi dan. To kaga kenan wannan karshe ne wajen kasawa. Shi kuma Allah shi ya icin dabino, ya yi ruwan da ake ba dabino, wasu itatuwan ga su nan kala-kala, wani ya yi zaki, wani ya yi daci, kuma Allah ya mu labari cewa yusqa bima'in wahid, dukkan su ruwa ɗaya ne, ka samu lemun tsami da lemun zaki ruwa ɗaya ake basu, amma kuma wanne ya zaki wanne ya daci, wanne ya kaza wanne ya kaza, to wannan nuna maka girman Allah subhanahu wataala. To kai kuma sai ka je ka riki wani wanda ba Allah ba, to Allah sai ka ba mu labari cewa duk wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba, ba sa iya rikon wannan yar fata-fata da take jikin dan dabino. To shine sai mala yace awwalu aya qawluhu ta'ala zalikum Allahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Idan farkon ayar Allah subhanahu wataala yace zalikum Allahu rabbukum lahul mulk, wannan shine ubangijinku wanda mulki yake hannun shi. Yukhbiru subhanahu anna al-mulka lahu wahdahu, Allah ya rawu labari cewa mulki na shi kadai ne. Wal muluku wa jami'ul khalq tahta tasarrufihi wa tadbirihi, masu mulki da wanda yake na galgajiya da wanda yake koma wani irin mulki ne, da waɗanda suke jami'ul khalq halitta gaba daya suna kasan jujjuyawa Allah tasarrufihi wa tadbirihi, da kuma yadda Allah yake dabbarawa. A ba wannan a amshi, a ba wancan, wancan ya asa bashi lahiya, wannan a ba rashi lahiya, wancan kudi, wannan talauci, wannan ya mutu, wannan ya rayu. Haka Allah subhanahu wa ta'ala yake juya abubuwan shi. Wa huwa al-mustahiqu lil-ibadati wahdahu, shi Allah shine wanda ya cancanta da bauta shi kadai. Walihaza qala, dan haka sai Allah yace wallazina tad'una min duni, wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba, ma yamlikuna min qitmir, basu mallaki ba wannan fata da take jikin dan dabino. Wa huwa al-qishra, idan malam anan kamar zai fasara qitmir da larabci sai ka ce wa hiya al-qishratu 'ala an-nawati, shine wannan dan tana ko kuma dan abun da yake jikin dan dabino. Nakiratun fi siyaqin nafi, malai ce wannan nakira ne kenan, jiddul ma'rifa, kuma aka kawo ta a cikin magana wadda take nuna korewa. Shi kuma wannan malamai mi suka ce tufidul umum, duk lokacin da aka kawo nakira fi siyaqin nafi tufidul umum, kenan kowane ne kakka hudda ka ce a wannan mala'ika ne ana yabo ta mushi, amma gumki ne ba abota ta ma, a wannan wani bawan Allah na gari wani shehi ne ko kuma wani wali ana abota ta mushi, amma wani wanda mala'ika ko aljani shi ne ba abota ta ma, to duka ga masu kakka hudda kowanne daga ciki. Mala yace wa ma'a dukuli min, kenan ma wallazi tad'una min dunihi, kenan wannan mulkin mi take nunawa. Mala yace alaihi wa ablagun nafi, kuma ta mahi karshe ne wajen korewa. Wa man kana ta hazihi sifatuhu, mala yace duk wanda wannan shine sifar shi, la yajuzu an yurghaba ilaihi fi dafa'i darri aw jalbi an-naf'i, bai kamata wa mutum ya kaunaci, mana kenan shine an yurghaba at-targhib, ka riga kaunacewa fi dafa'i darri, in wata rashin laya ta same ka wai zai iya kautar ma da ita ko kuma zai ture maka, aw jalbi an-naf'i ko kuma zai amfane ka ya baka, ya kara baka ilimi ko mulki ko wani dukiya wanda ka bai iyawa. Wa akhbara annahum la yasma'una du'a man da'ahum, kuma Allah sai ya nuna cewa ba sa jin wanda ya kiraye su. In tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u masjabu lakum yawm al-qiyamati yakfuru bi shirkikum, inda mutun zai zo ya ce ya shehu kaza kuma ya mutu yana kabari, kaga shi dai bazai amsa ba. In ka zo ka sa ice a gaba ka kiraye shi bai amsawa, in ka kiraye wani wanda baya nan bai amsawa. To sai Allah ya ce walau sami'u, to a yanzu misali a dauka ma a ce sun ji, to kuma ba su iya amsawa, wannan alal iftirat. To kaga duka wannan ayoyi ne wanda suke nuna mana cewa lalle ne tabbas inda mutum zai tsaya ya hankali da ya yi aiki da kwakwalwar shi kare da Allah ya bashi, wanda da shi ne Allah ya raba shi tsakanin shi da dabba, lalle ne tabbas zai ga cewa wasu shirkan da ake ma Allah subhanahu wataala babu ma hankali a ciki. Za ga wani abun kawai kwata-kwata kamar dai bata basira, kamar dai kai ka ce kawai dai tunda dai Allah dai ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi, kawai dai wannan Allah ya yi shi ne, ya shaydan ya rinjaye shi kawai dan wuta ne shi, amma ba dan haka ba. Inda zai tsaya ya nazari zai ga cewa wannan shirka da yake da Allah abu ne wanda bai dace ko bai kamata ba, kuma bai ma kamata ba ya shiga kwallon shi. Mala ce walau furida annahum yasma'una, inda za a ce kenan shine furida, wai a ce ma suna ji annahum yasma'un fala yastajibuna lida'ihim, ba sa jin wanda ya kiraye su. Dutse kake kira, annabi kake kira, ko wani aljani ba kama san inda yake ba. Wa annahum yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkihim, kuma a gobe kiyama sai sun kafirce ma wanda suka shirka da su. Annabin da ka bauta ta ma a gobe kiyama annabi isa ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam labari kuma aya ta tabbatar da wannan annabi isa zai kiraye su ya ce musu ni nace ku bi ni da ni da mammata ba abin mota bane haka za a yi baran-baran kuma haka za a kirawo istibarar allazina tabi'u na allazina tabi'u shehu ne wani wali ne wani bawan Allah na gari ne wannan adam ne sai an zo kiyama sai ya zo da shi da wanda suka bi shi malam wani kai muke bi sai ya ce wani dalili na kawo muku mi nace muku yanzu manzo Allah aka aiko ni ba ni aka aiko ba haka za su ta garrama sai sun yi tsinuwa shi ya tsine musu sun sa shi bala'i saboda sun bautata mishi wanda ba Allah shi ma kuma ya tsine musu sun jaya mishi bala'i a kiyama dan bi suka bautata mishi kuma shi ba Allah bane to kaga kenan wannan shine abin da zai nuna maka cewa akwai bala'i akwai musiba babba ga duk lokacin da ya zamanto aka bude kofa ana bautar wani ko ya yarda ko bai yarda ba ko kuma wani yana so to Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunta gobe kiyama kuma za a yi baran-baran fala yasjibuna lida'ihim wa annahum yawm alqiyamati yakfuruna bi shirkihim kenan za su kafirce ma shirkar da suka musu ai bi ma'ana yajhadunahu wa yantasiluna minhu za su ijhadi me ijhadi kawai ka ce a malam wane ka ji tsoron Allah mu kai muka bi ka ce a ni ba ni bane kawai wani mai kamata ce ko kuma dai sunan mu ne daya sai yayin da ya huta kuma a samu infisal a dariƙar wane ga wanda suke bi tijaniya tijani suke bi dariƙar kadiriya a mul kadiriya ake bi hallutiya sammaniya dariƙoƙi ga sunan daban-daban kowanne da shehunsu in shehun ya zo tsaya gobe kiyama in wani ya zo ya ce shehu kai muka bi sai ya ce a ni ba ni ba ka bi ya ce a shehu kai ne wani ɗan wane ya ce a ni kawai bin yarda ba ni ba ne haka za su wa yatabarra'una mimman fa'alahu ma'ahum sai sun yi bara'a duk abin da ka musu kai ka mishi sujada bai ce ba kai ka je wajen kabarin shi bai gaya ba kai ka ce shi ake neman agajin shi in an shiga bala'i kai ka ce shi ake neman alheri to sai ga shi a kiyama ya zo maka bara'a kun ga wanda zai nuna mana mahimmancin karanta tauhidi wasu mutane sai su riga ta kawai a bar kowa ya abin da ya gada mana wani ma yana ganin kamar an matsa ma mutane a ce kaza tauhidi ne kaza shirka ne kaza haramu ne kaza halaka ne kaza daidai ne wai a bar kowa ya abin da aka dama a gobe kiyama sai a rarrabe to kaga wannan ai akwai hasara ko kuma akwai ma'ana rashin agaza ma mutumin da bai sani ba yanzu misali wanda bai sani ba ka bar shi sai a kiyama to da aka rarrabe sai ga akan kuskure yake to ya zai yi ko ba dawowa kaga kenan hasara ta tabbata gare shi to amma a yanzu a nan duniya in rikici ne za a yi in wata mukaddama ce in wata takaddama za a yi in menene in ma jayayya ne gara a yi shi a nan duniya a gane ina ne hanyar gaskiya ina ne hanyar karya don mutane su gane amma gobe kiyama in gaskiyar ta bayyana kuma bayyana za ta yi ta kadai to kuma ba a dawowa kaga kenan hasara ta tabbata to wannan zai nuna mana mahimmancin karatu tauhidi kada mutum ya sake yi wasa game da imanin shi musamman abin da ke da alaka da tauhidi in abubuwa na halaka haram da abubuwa na aiki na ibada na bauta ko abubuwa na fadala wanda duka masu sauki ne amma duk mutumin da ya sakake da tauhidin Allah ya bautata ma wani yake kiran wani haka gobe kiyama ya mutu kaga ita shirka babu gafara amma mazinaci tana wa Allah ce a mishi gafara mai shan giya tana wa Allah mishi gafara mai kisa tana wa Allah mishi gafara sai haƙin mutane barawo dan washi mai cin kudin riba wannan gaba ɗayan su ba shirka da Allah bane Allah ya ga dama ya sa su ƙasan mashi'ar shi bawa na kai kaza kai kaza kai kaza ya ce eh je kana maka gafara amma abun da yake da matsala shine shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah bai gafara in ka mutu baka tuba ba amma kaga kenan yanzu a nan duniya in ka ji ana karatun tauhidi in ka ji tauhidi koda kai kana shirka da Allah mushriki ne kai aka ce mai aiki kaza shirka da Allah ne mai aiki kaza shirka da Allah ne sai ka ji ka tuba kaga kenan Allah zai karbi tubarka to amma inda tuba ba ta aiki a ce ka mutu kana shirka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kuma Allah ya ce innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'ahu an-nar yanda lamari yake a gobe kiyama duk wanda ya shirka da Allah an haramta mishi wuta an haramta mishi aljanna gidan shi ne wuta iyazan billah wa yatabarra'una mimman fa'alahu thumma qala wala yunabbi'uka ay yukhbiruka bi'awaqib al'umuri idan da aka ce wala yunabbi'uka babu mai baka labari shi ne malai yace yukhbiruka zai baka labari bi'awaqib al'umuri da abubuwa wanda suke munana na karshen abubuwa ko kuma karshen abu can karshen kaga mu yanzu mun san yanzu amma ba mu san ba nan da awa daya me zai faru ba mu san ba gobe jibi shekara 10 shekara 20 to amma shi Allah subhanahu wataala zai ba mu labarin shekaru aru aru ko kuma a kiyama me zai faru to haka ne shine mana wala yunabbi'uka mislu khabir wa ma'aluha wa ma tasiru ilayhi ma'aluha inda zai koma wa ma tasiru ilayhi inda za ta je duk mutumin da ya tauhidi ina ne makomar shi mutumin da ya shirka ina ne makomar shi kuma me ya kamata bawaye a nan duniya dan neman tsira to wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala shine ke ba mu labari masalu yace mislu khabir biha kana khabirun biha naga ce khabir shine masani sani na karshe wanda daga shi babu wani masani ya wuce alimun naga ce khabir malajani nafsuhu tabaraka wa ta'ala ai bi ma'ana Allah madauki sarki shi yake kowa sani fa innahu subhanahu akhbaru bil waqi'i la mahala Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sanin abin da yake faruwa kuma babu wani ma'ana kenan la mahala kenan babu makawa Allah shine masani yace an halil mad'uwina min al mala'ikati wal anbiya'i wa ghayrihim halin wanda ake kira an kirayi annabawan Allah wasu wayazib yazabilla shirka da Allah wasu sun kirayi annabawa mala'iku min al mala'ikati wal anbiya'i wasu kuma annabawa wa ghayrihim wasu kuma bayan Allah nagari suke kira bima yadullu ala ajzihim wa da'fihim to duka wannan kira da ake musu sai Allah ya nuna halin mala'iku Allah ya nuna halin annabawa da abin da yake nuna kasawarsu da abin da yake nuna raunin su da afihim ajizihim kasawarsu wa dafihim da kuma raunin su bisa halitta halitta su akai ba sa yi amfanarwa kuma ba sa yi amfanar da kansu to kaga kenan wannan sai nuna maka cewa lalle Allah subhanahu wataala shi kadai ya kamata ka nemi amfani a wajen shi madaukakin sarki ko kuma ka nemi kariya na cutarwa wa annahum qad intafat anhum asbab allati takunu fil mad'u su waɗannan gaba ɗaya an rasa al-intifa'u babu kuma ba za a samu ba an samu intifa'u na asbab menene sababin da zai sa abota ta ma wani shine zamanto shi yake halitta kuma shi ba halitta bane kuma shi yake badawa kuma shi ba iya ba iya hana shi kuma shi yake hanawa kuma ba mai iya badawa kuma shi yake taimakorwa kuma shi ba iya taimakon shi ne shi ya taimaka kenan din ka sai sai ga sububin Allah ne shi Allah bai halitta ba bari ma shi ya halicci duk wani abu wanda yake da halitta Allah bai bukata wani agajin kowa Allah shi yake agazawa kenan su waɗannan wanda ake bota tama wa annahum qad intafat anhum al-asbab allati takunu fil mad'u to wanda zaka kiraya kai kokarin kasancewa shine wanda yake halitta ba wanda aka halitta ba duk wanda zaka kiraya kai kokarin sanin cewa shine mai taimako ba wanda ake taimaka ma ba kuma duk wanda zaka kira ka tabbatar da cewa wai shi zai yi amfanar da wani shi ma balle kuma kanshi mana shine subhanahu wataala mala tawhiyal mulku was samai du'a ga mulki ga jin addu'a wanda ka kiraya bai mallaka ba kuma baya ji in tad'uhum la yasma'u du'a inda zaka zo ka ce malam wani ya mutu shekara 100 biyu baya ji ba amma inda zaka ce ya Allah to Allah yana jin ka a ko ina kake ko da kana kasan kasa ta bakwai Allah subhanahu wataala yana jin ka to amma yanzu wani ko a gari ɗaya kuke yana wata unguwa kai kana wata unguwa baiwa ka kiraye shi wurin neman kariya kuma a ce ya ji ka baiwa ne kuma balle a ce ya mutu yanzu mutumin da zai faɗi ya ce ya shehu shehun da ya mutu shekaru aru aru ko kuma shehun yana wata duniya kai kana wata duniya kaga kenan akwai akwai hasara kahin ka kai kasa zai amfanar da kai bai amfanar da kai amma Allah subhanahu wataala inda zaka ce ya Allah kenan Allah zai amfanar da kai Allah zai iya canza musiba ta zamanto alheri to shine ma'ana ga mulki al-maliku kuma ga sama'i du'a yace wal qudratu ala al-istijaba kuma ga ikon amsawa Allah in ka kiraye shi shi yake da ikon amsa maka in tad'uhum la yasma'u walau sami'u masjabu lakum shi ko Allah subhanahu wataala kace ya Allah ya al-aziz ya al-ghafar ya al-kaza to Allah yana jinka kuma Allah zai amsa maka malaje fa mata lam tujada hadhihi shurut at-tammatu batalat da'awatuhu duk wanda ba a samu wannan sharadan cikakku a tare da shi to kiran da ake mishi ya lalace bai da mulki in aka kiraye shi baya ji ko bai da ikon amsawa to wannan shine abin da zaka dora akan mala'ika ko wani aljani ko wani bawon Allah na gari ko wani kabari ko wani icce ko wani dutse ko rana ko wata yana da mulki baida Allah shine mai mulki yake bada kuma yake amsawa kuma rayuwarka wa yake rike da ita shine Ubangiji subhanahu wataala to sai kuma to kabar wannan yanzu kuma sai ka zo wajen ji yana ji ko baya ji kasurgumin dutse ne ake mishi yanka ake neman bukata ake zo ana mishi abubuwa dutse yana ji kaga duk mai hankali ya san dutse baya ji icce ne yana ji baya ji annabi ne ya mutu shekaru aro yana ji baya ji sai kuma wal qudratu ala istijaba kuma ga in ma a ce yajin wai a doka ma a ce eh dutse da ka kiraye shi yaji to zai biya bukata bai iya biyan bukata saboda ba mulkin shi bane ko bai da kudura a hannun Allah take subhanahu wataala to shine samala yace famata lam tujid hadhihi shurut duk lokacin da ba samu wannan sharadan ba akan abinda ake muta tama tama cikakku batalat da'awatu duk wanda ya kira yala kiran da ake mishi lalatacce ne kaga kenan ana akwai hasara guda biyu in misali a ce wani abu ne kake so na amfani kake kiran wani wanda ba Allah ba shi bai mallaki abun ba kaga kenan kai hasara shirka da Allah ta daya abu na biyu abinda kake neman ba zaka same shi ba hasara biyu amma in Allah ne ka kiraya kai tauhidi kuma zaka samu abinda kake so kaga riba biyu kenan ya kamata mu kare kawunan mu musamman wajen samun waraka wasu mutane idan musiba ta same su rashin lafiya wani lokaci in mutum ya nemi abu ko wani kudi ko da wani lokaci mutane suna jurewa amma rashin lafiya to so da yawa aka shiga fagamniya sai a ce a yau yanzu bokawa da ma ai ana ya warke bayan an warke sai a zo a roki Allah shi Allah Ghafur Rahim ne kaza kaza a rika hudun abubuwa ayi a tuba to kaga kenan baka da garantin idan ka aikata abin kan ka tuba ko ka mutu kana cikin tsahi kana cikin shirka dumu dumu sai ka mutu kuma ga rashin lafiya baka warke ba kaga kenan hasara bisa hasara to duk yinin da ka shiga Allah subhanahu wataala ya ishe ka kuma shine wanda ya kamata game da lamarin zuwa gare shi subhanahu wata'ala sai mu koma sama wa fi sahihi mala yace a cikin lokaci ya shigo ya bari mu karanta hadisin ya musa mala yace wa fi sahihi an Anas qala sallallahu alaihi wa sallam qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yawm uhud hadisi a cikin sahih bukhari da muslim daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Anas dan Malik yake cewa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rauni ranar yakin Uhudu yace wa kusirat ruba'iyatuhu haka karya haƙorin shi na hira wannan masu tsini guda biyu a sama biyu a ƙasa sune ruba'iyya su hudu suna nan fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kayfa yufulihu qaumun shajju nabiyuhum yaya za su samu rabo ya za su samu nasara mutanen da suka ma annabin su rauni aka fige manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi kanshi ya washe jini yake zuba tsiran Allah da amsa da tabbata gare shi zamu ga wasu rayu a baya aka bige shi halishin shi ko kuma mu ce da lebin shi wannan sai da shi ma ya washe kuma haƙoran shi wannan daya sai da ya kare tsiran Allah da amsa da tabbata gare shi a zaki Uhud da akai wannan waye mutanen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta ya za a samu rabo yana kaga wannan tsinowar Allah ce kawai a kansu duk wani bala'i da wani musiba da wata da wani hushi na Allah subhanahu wataala sai sun gamu da shi dalilin me saboda sun cutar da annabi yana kaga ba karamin musiba bane mutum yake jin yunwa kanshi idan mutum ya cutar da annabin Allah kuma wannan cutarwa har yanzu tana nan duk mutum da zai karya mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya fadi wata siffa ta jikin shi wata siffa mummuna ko kuma irin manganu wanda makiya musulunci suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma sai ka doka kake ku zaka ya shiga cikin wannan Allah subhanahu wataala ya kare mu fa nazalat sai aya ta sauko laisa laka min al'amri shay'un ai lamarin ba a hannunka ba yake lokacin da wannan aya kafin ta sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga wasu anan wanda mallaka ya kawo sunayen su wane dan wane sai manzo Allah in yayi ruku ya taso kunutu yake yana tsine musu Allah ya tsine ma wa da danwane Allah ka la'ance shi Allah kada ka sa albarka a rayuwar shi Allah kada kai kaza wane da wane da wane to har sai da wannan aya ta sauko sallallahu alaihi wasallama sai tsaya game da yi musu wannan kira na la'anta wannan hadisi shi kuma zamu gan shi me yasa mallaka ya kawo shi a wannan babe wanda babi ne wanda malai mana bayani akan cewa duk wanda kira wanda ba Allah ba bai mallaki komi ba. Allah subhanahu wa ta'ala samu dace sallar sati mai zawa kenan sai mu tashi daga nan da fata abinda muka yi daidai Allah tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah.